It's time for the moment you've been waiting for. Da 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 da.
Yeah, there's a new episode of Kingdom Hearts by Heart coming out this Friday. I hope you're ready for Recoded.